kiss for Juicy.
Ba biki wai shin ya zana ka